Wannan duniya kasa duka kasa ce Kuma da hankali dan duniya kasa duka kasa ce Duniya duniya mulura da duniya Chicken Junior, soon you may be we are old. Come here, I can't